حلقها تماما في الشريعة.
بسم الله تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تمحلون دهار وما أنتم بمعجزين.
وأعوذ بالله من الشيطان.
يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 15th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble Prophet alayhi salatu wasalam, which corresponds to the 20th of June 2016 Milad. Before we go into the tafsir, today has been the last day for submission of the Ramadan competition for this year. Today is the last day. If it's Shabbat tomorrow, then it will not be considered. The question is, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. As for those who divide the religion and break up into sects, you have no part in them, in the list. Their affair is with Allah. He will in the end tell them the truth of all that they did. The question is, explain how Muslims can truly unite and can truly unite amid the sectarian divisions in the most practicable way. This is the question. Today or yesterday we spoke about the verse which said Allah is self-sufficient, Allah is merciful, and if that He wishes, He can remove man from us by extinction, and then bring all the creations that would take the place of man on earth, just as He has created us from the progeny of a different kind of people altogether. So Allah is capable of doing that. But being that He is self-sufficient, being that He is merciful, He has respite on us. So it is our own part to do what Allah wants, to avoid sin, to avoid spilling blood, and to also command with what is good and prohibit what is bad, so that Allah will have more mercy on us and also give us tranquility on earth before we meet Him on the Day of Judgment. Today, Allah said, whatever you are promised by Allah and His prophets is truly coming, and that you can never ever vanquish or disappoint God in fulfilling His promise. So whatever Allah promised is coming. The Day of Judgment is coming. The time you are going to die is coming. Truly is coming. So it is up to you. It's up to you to capitalize on this time you have, the little time you have. And also the Prophet is told in the Quran, you should try and do whatever you do, whatever you believe, do it. And he, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is also doing his own. Then in the end we will know truly who is on the right path. Because whoever is on the falsehood will never prosper. So continue doing whatever you do, we will see in the end who will prosper. This is a warning to mankind. Today, actually, this reminds us we have lost an illustrious son of the Ummah, has lost a member who is among the old students of this school. In fact, he is the engineer that built the school, Al-Hajj engineer Muhammad Kankia, has died today and he is buried. So we ask and pray to Allah to forgive him his sins and to put him in paradise. We also pray to Allah to give solace to his family and also forgive the other Muslims who have died before him. And when our turn comes, we pray to Allah to take our souls when we are in the full condition of faith and good works. Yesterday I read a letter which some people said you should just give a brief about it in English. It has something to do with exorcism, the Islamic exorcism. A girl who has an urge to get married was deceived by an exorcist, an Islamic exorcist. I call it Islamic because he hides behind Islam, but in Islam we don't have an exorcist. He has deceived her, and in the end he molested her sexually, in the sense that he will get her a husband. So she's complaining after the sexual encounter, nothing has happened, she didn't get the husband. So we saw that there's a basic issue of ignorance in the population. One, ignorance about the Islamic creed. Secondly, ignorance about the Islamic fiqh. What is concerned with the creed here is that it is Allah who gives and it is Allah who denies. Nobody can give you what Allah has not given you, and nobody can deny you what Allah has given you. This is basic. Every Muslim should have that in mind. So whatever you have is a gift from God. Whatever you don't have is not a punishment. It's God that did not give you. It's basic. So when you don't have a husband, it's nobody that can stop it. Not a jinn or a human being. If you have this faith, you wouldn't have seek for an exorcist to assist you. You will have seek the indulgence of God. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. It is you that we worship and it is you that we seek assistance and help. You should have seek the assistance and help of Allah. Allah will have cured her problem without her falling into this abominable sin of committing fornication. Moreover, she is looking for a husband. How will she like if her husband hears that she had committed such a crime? She wouldn't like it. So we have basic problem with our creed. Islamic creed is nobody can harm you at all, except what Allah gives leave. So if you want protection, you go back to God. The Quran or Islam has given us an armored protection. The Quran is a cure and is a protection. That whoever will read the last two chapters of the Quran, the last two chapters, the chapters that are requesting for refuge from devil through God, whoever will read them, they are enough for him. So if you have any insinuations of the Satan or devil, because devils can only insinuate, they don't have power over human beings. Allah has protected human beings from power of anything. Allah said, لَهُ مَعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Allah has fortified a human being. He has angels on guard. مَعَقِبَات. One comes and one go. One comes and one go. They protect him from every evil. Man is protected. These are one of the bounties of man, Allah on man. Nobody can harm you. No hidden force can harm you. Yet, Allah has given you an armored fortress to protect you further from evil. To protect you further from those who envy. To protect you further from those who want to play sorcery on you. That is when you read the last two chapters of the Quran, you don't need any exorcist. The Quran is the protector. It protects you. The devil never has access to you, talk less of seeking for an exorcist to remove him. And also, the last two verses of the chapter of Al-Baqarah, the second chapter of the Quran, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever will read the last two verses of this chapter, he will have, they are enough for him. He will have protection. If you read it in the night, you have protection throughout the night. Nothing will befall you. And also, the whole Quran. In fact, the simple word, I seek refuge from Allah against Satan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. If the shaitan will try to prod you to do bad, will try to invade you, just say أعوذ بالله, I seek refuge with Allah against the devil. What? Because you are seeking refuge from the creator of the mankind, the creator of the heavens. So shaitan has no place for you, for him. Talk less of him preventing you from marriage. So we found that we have weakness in our faith in Allah. Weakness in our faith in the book of Allah. This is the word of Allah. People have weakness in faith with it. Otherwise, once you recite the name of God, no devil will have power on you. So we are calling people to desist from deceiving innocent people, hiding over the religion of Islam. Religion of Islam has given people directly an armor against evil. You don't need anybody to dictate it to you or to exercise his spiritual power on you. Nobody has any spiritual power. And the devils have no power on anybody except to insinuate to him. And this is entrenched in the Quran, that they have no power whatsoever. On the day of judgment, after everybody has gotten his judgment, the Sultan or the Satan will have his final sermon. The Satan will have his final sermon to all those he deceives. The last one before he is cast into the hellfire. This sermon, the Satan will have the last word. He will tell them, I have made promise, Allah has made promises to you, and Allah has fulfilled his promise. That is, you are coming to be judged on the day of judgment, and I have made promises to you, but I have disappointed you. I have never had any power. I have never had any power on you. I only just call you and you answer me. So don't blame me, blame yourself. This is the sermon of the Satan before he's cast into fire with those who followed him. Blame yourself. I cannot save you and you cannot save me. And today I am free of all obligations on all the association you do with me. This is the word of Satan. I've never had any power on you. I just call you and you follow. So why are people giving the Satan powers that he doesn't have? The belief that Satan has powers to do this is associating Allah with the Satan. And this is when the Satan will say, I am free of all obligations. You have been associating me with God. You have given me powers I don't have. And you are obeying me. So those who do it should desist immediately. They are playing with their lives. They are playing with their religion. They should desist from playing with the intelligence of people, claiming that they are removing devils and evils from people. Allah has brought light and knowledge. Truly there are people who have mental, psychological diseases. They have worry, they have depressions, maniacs, schizophrenia, many kinds of diseases. Like the Arabs say, al-junun funun. There are many kinds of mental diseases, but they only constitute about 1 or 2% of the population. The other people are all fine. This vulnerable group, they are the ones that are exploited in the name of exorcism. The Jews don't do it at all, because it's never in the Torah. It is the Christians that also exploit it. When it is written in black and white, that when Jesus cast out devils from the dumb and he spoke, it was written, it was never seen so in Israel. That was the first time the casting of devils happened during Jesus. We can understand now, 2000 years back, there was no microscope to diagnose diseases. We don't know diabetes is caused by lack of insulin. We don't know meningitis is caused by bacteria. We don't know typhoid fever, malaria. We don't know about that. So they attribute disease to genes, to devils. But today we know what causes disease. Whether it's a cosmopolitan disease or an organic disease, we know. So we have no right to continue hiding behind some text which we don't understand. Jesus came with a miracle, curing the leper, bringing out the dead. This is a miracle of Jesus. Miracle of Jesus, not for everybody. It was never seen in Israel before him and after him. That is the sign that Jesus was sent from God. But yet, the Christians, some of them, not all of them too, some of the Christians are capitalizing on this and deceiving this vulnerable group of psychosomatic patients and exhorting them. And also Muslims among us who misconstrued some verses of the Quran, added it to weak traditions which are the influence of the Christian scripture and brought exorcism in Islam. When the Quran in its purest, clearest form has said Shaitan has no power, the jinn has no power, they don't know the unseen. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his hadith too, he said, he thanks God, the Satan can only insinuate, whisper. The Satan can only whisper. This is clear cut talks from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and proven by the Quran that those who whisper in the heart of men, from the men and from the jinn. So Quran was misconstrued and fake hadiths were introduced and fake scholars were used to reinterpret the Quran to give Shaitan the power he doesn't have, with the Quran denied. So we are calling on those who have introduced this innovation in Islam to desist. What we call them to do, if you have such kind of patience, teach them the Quran. Teach them the last two verses. Teach them the last two verses of the Surah Al-Baqarah and the last two chapters of the Quran and Ayatul Kursi. Then it will be cured. And if their diseases persist, then they should seek for medical treatment. May Allah guide us to the straight path. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah ya ce muna yau wato muna sha 5 ga watan Ramadan, wanda yake daidai da 20 ga watan Juyun shekara 2016. To wannan musabaka da muka ce ta ilimi yau za a kare, wanda bai iya kawowa ba, to shikenan. Abinda take tambaya shine, Allah ya ce wayannan da suke raba addinin su sukan zama kungiyoyi kungiyoyi, kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka cikin su da komai. amma mai al'amarin su ana mayar da shi zuwa ga Allah sai ya ba su labari abin da suke aikatawa. Duk wanda suka raba addinin su suka zama kungiyoyi kungiyoyi wa kanu shi'an annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da su dukansu duka kungiyoyin al'amarin su na wurin Allah in sun je ta Allah zai musu hukunci amma ka duniya ba ruwanka da su. To tunda Qur'ani ya zo ya ce wanda suka rarrabu suka zama kungiyoyi kungiyoyi annabi ba ruwanka da su. Sannan kuma Qur'ani ya ce mu hadu wa tasawu bi hablillahi jami'an an shahadu to ka ba mu ai muqala abin da muke so ka rubuta shi ne yaya musulmi za su samu wannan haduwa da gaske haduwa ta gaskiya wanda Allah ya yi ce ya za a same ta. To Allah ya musa
amin.
To yau me Allah ya ce mana إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين يعني فائتين عذابه. واتو إنما توعدون للي إن أبند أكي مكع الكول إنشي نتشي وساعة ذا أزوى تاشن قيامة والعذاب كما عذاب ذات زوى لآت مزواني لا محالة واتو با مكوى سيران تاشن قيامة تازو wama antum bi mu'jizin kowa kuma ba su waya bane fa'itin azabahu ba ku iya kubce ma wannan azaba inna ma tu'aduna la'atin wama antum bi mu'jizin ko ba masu waya bane abin nan da ake mu kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in mutum mutuwar shi ta zo shi ai sa'a shi ta fara in ka mutu sa'ar ka ta fara to shin akwai wani dan adam wanda yake tunanin ba zai mutu ba to yayin sheka kasance sa'a na zuwa ajalinka ya zo sa'an ka ta zo sai jiran tashi. To kun ga mutuwa ta zama muna wa'azi yau mun rasa cikin dattijai manya-manya na musulmi al'umma gaba daya mun rasa wato injiniya Alhaji Mamman Fankiya wanda yake yana cikin ɗaliban makarantar nan na farko kai shi ne ma ya design ya gina masallacin nan sai wannan masallaci saboda ka Allah ya mai rasuwa yau kuma an mai sallah an binne shi muna roƙon Allah ya gafarta musu zunuban shi gaba daya kuma Allah ya karbi ayyukan shi gaba daya.
Amin.
Za ku tuna wannan shekara kusan ƙarshe irin wannan lokaci yana tare da mu kuma har mu ga abubuwan da ya kamata a karrama shi Allah ya ji ƙanshi.
Amin.
Kuma Allah sa mu koyi da irin halin shi.
Amin.
Domin gaskiya mutumin nan Allah ya bashi tawadi'i da muna da tawadu'i a cikin al'amuranmu to da ba haka ba ɗan da kai da rashin hankama kanka sannan kamar yadda kowa yake ba da labari ya yi aikin shi da amana an ce shi yake yanka fuloti yana ba mutane amma shi jigiran shi ɗan ƙarami saboda haka irin wannan amana ita ce ke riƙe al'umma. Allah ya gafarta mishi.
Amin.
Allah sa ya huta.
Amin.
Shi kuma iyalin shi Allah ya ba su hankalin rashin da suka yi.
Amin.
To inna ma tu'aduna la'atin duk abinda aka muku wa'adi mai zuwa ne azabar da Allah ya ce za a yi mai zuwa ce wato shi Allah zai saba alkawarin shi kamar yadda shedan ke sabawa tunda yana zuwa ka san tabbas yana zuwa ka yi wa kanka wa'azi da fada farko wa'azin da za ka yi wa kanka mutuwa duk lokacin da ka kwanta ka ce wataƙila shi ne fa na tafi kenan kai wa kanka wa'azi abinda Allah yake so duk abin nan da yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bauta kawai ka bauta wa Allah farkon bautan kuma shi ne ka yadda ka yi imani da Allah kuma shi kaɗai ne bai da abokin tarayya in kai wannan ka samu babban rabo matsayinka za ka shiga aljanna tabbas amma matsayinka aljanna kuma ya rage a kan ayyukan da za ka yi kamar yadda aya da ta wuce. To wannan ayan nan da ke cewa duk abin da ake muku wa'adi zai zo la'atin akwai gargaɗi da tsoratarwa ga mai hankali ba aya ce da za a karanta ba a wuce ya karama aya tana da gargaɗi da tsoratarwa inna ma tu'aduna la'atin wama antum bimu'jizin kuma ba ne iya kucce ma wannan abin da zai zo duk inda ka sa kanka zai zo duk abin da kai zai zo in kai alheri ko shari dai zai zo wala ya shamu wa'azi kunga Allah na nantsuada wal af zamani shi zamanin nan in baka yi amfani da shi sun ce tafsir kamar ta kobi yake in baka yanka shi zai yanka ka Allah na nantsuada zamani inna al-insana lafi khusr dan adam na cikin hafara in an guda shi da lokaci wanda kawai ya tsira aka istisna'in shi aka cire shi daga wannan hasara shine wanda ya imani ya ayyukan kwarai kuma yayi wasiya suka yi junan wasiya da gaskiya da hankali wata waso bil haqqi wata waso bis sabr su kai ne suka tsira su ne suka mori lokaci amma wanda yake lokutan shi ba na imani bane da ayyukan kwarai da kuma yima juna wasiya da gaskiya da hankali akan ta wannan ya tsara wannan yana jira wa'adin nan kawai da Allah ya zo inna ma tu'aduna la'atun wa ma antum bimu'jizin ba ne iya kare wa kanshi mutuwa ba ne iya kare wa kanshi ajali to tunda ba ka iya yi kuma Allah ya ce zan maka hisabi ranar tashin kiyama akan abin da na baka ya kamata kai ka fara wa kanka hisabi tun yanzu kafin ka je gaban Allah ne Allah bai so ta mai shirki ka hada shi da wani shine kawai bai so in ka iya yin wannan ka tsira ta wuce kuma rahama Allah yace ka ci gaba da aikin alheri in ƙara baka abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kai abinda bai taba zuwa a zuciyar wani dan adam ba ya gitta a zuciyar dan adam ma akwai shi a aljanna ba dan adam da zai yi tunanin abin da ke aljanna ku duba ku gani irin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na abubuwan sa'a za ta zo ko abun sa'a wato karshen duniya ai tanabbu shine nan da shekara 1400 Annabi ya ce abubuwa za su faru ku ga wani hadisi da Annabi ke maganan cewa za a zo wani zamani mutum ya fita gidan shi in ya fita gidan shi wannan ɗayar igiyar da ke rike takalmin shi na slippers za ta gaya mishi abinda iyalin shi suke ciki ta fita tana yawo ga slippers ko sana mai igiya haka ko igiyar nan shiraka na alimi za ta ba shi labarin iyalin shi so yanzu in ka fita suka su laraba kusan wannan telefon mai suke kiran shi jawal wai abin yawo to in ka tafi da jawal ɗinka kana yawo ba za ka iya buga iyalin ka ba ka ji abinda suke ciki abinda nake nunawa yanda hadisin ya zo amma da gaskiyar shi ta bayyana wato in an tambaye ka a cikin ɗari ne hadisin ya kunsa na gaskiyar abu ko baka fahimci magana ba hadisin ya faɗi 50 cikin ɗari na mobile bai faɗa ba kamar da ya faɗi 10 cikin ɗari cewa ka fita waje igiya ta gaya ma to yanzu ba ma ta gaya maka ba ka ga iyalinka kuna magana da su to kenan in an ce akwai talabbu abu zai faru haƙiƙan zai faru ɗin amma zai faru fiye da yadda kake sawarawa domin kalima ba daidai take da ido ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gani ba daidai da mai da ji to duk wannan wa'adin da ake nuna na ji ne in an zo ganin shi zai fi fiye da yadda kake gani kun fahimta saboda haka aljanna ta fi fiye da yadda ake faɗanta haka kuma wuta ta fi fiye da yadda ake mai jinta Allah ya kare mu gaba daya kuma ya tsira da mu bazo Allah sallallahu alaihi wasallam gaibin da Allah ya gaya mishi ya sani amma gaibin da Allah bai gaya mishi ba fa bai sani ba kai shi ne ake nufi annabci تقول قل لهم Allah ya ce wa manzo kullahum ka ce musu wa okay kuma wajaha ta'ala khitab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai Allah kuma ya karkato magana zuwa ga annabi yake gaya mishi kullahum ka gaya musu ya qaumi i'malu ala makaratikum ku yi aiki akan halinku wato halatikum inni amil nima ina aiki akan ala halati akan halina wato wanda wannan gargadi ne shi ma ku yi aiki akan halinku nima yi aiki akan halina ma'anan shi lakum dinukum waliyaddin in mutun na maka musu ci gaba da abin da kake yi ba matsala ni ma zan ci gaba da abin da nake yi za a ga waye zai samu nasara tun duniya to kun ga lokacin nan fa da aka saukar quraish suke azabta musulmi suna wahalar da su quraish sun yi aikin su akan lat wal izza wal manat al thalithah al ukhra sun ci gaba ko shi ko manzo Allah ya ci gaba akan bauta Allah ko yanzu aqiba din waye samu nasara manzo Allah ya samu to haka duk mai barna ka bar shi a barnar shi zai iya gani ya tara jama'a dan lokaci ne hulaiha amma ba zai ci nasara ba zai iya tara jama'a amma ba zai ci nasara ba balle karshen zamani kuma karshen zamani nan Allah ke nuna mana yadda aljanna ke cewa qad istaqfatu minan nas kun yawaita mutane domin jama'a a wannan zamani za su iya halaka mutum jama'a in kana bin jama'a za su halaka ka wa in tuta akthar wa fil ardi yadilluka sabilillah mun karanta ai in kabi jama'a za su halaka ka domin a wannan karshen zamanin su jama'an nan ba wai Allah suke so ba ko annabi ya kira roƙon waj'alna lil muttaqina imaman ya zama shugabannin masu tsoron Allah su ne ba su karkatar da kai ba ina magana ne domin hajji masu musulmi masu wa'azi su bar ganin jama'a su juya hankalinsu shi malami ba jama'a ke kallo ba wa yake ya kamata ya kalla Allah da ke sama da littafin da ke gaban shi me yake so a isar da manzancin ya faɗa ba yana duba waye zai zo waye ke so me ake so a ji ba jama'a bane domin wayannan jama'a jama'a ce kawai kamar gufa'u sai hufan ruwa ne hukuman teku ne to yakan sakatar da masu wa'azi domin Allah ya shayar da fitina a zukatan mutane a wannan zamani wa ushribu fi qulubihim al-ajla bi kufrihim dan fitina Allah ya shayar da fitina a zukatan mutane yanzu da wani babban mawaki zai zo daga America a ce a sashi a Ahmadu Bello Stadium in wanda zaka ga wurin ya cika maki ko ba ka ba to ya nuna yana da gaskiya kenan to ba yawan mutanen ne yawan gaskiya ba ba yawan su bane
ana ga san halin ga mai musulunta na miji
ne kake ji ya speak English how fast ukwali ikwan ta hauka muke biya zo a musulunci shi ne imani da Allah da manzannin shi na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ta ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ta ba da shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ta ba da shaida Muhammad annabi na karshe wa manzon shi ne me ya suna ka Jeremiah Jeremiah wani suna kake so to nan shi Yusuf Yusuf da ya ta da ta ma ko alƙawar ka musulmi ara ne ko ne ku akwai wanka da zaka yi da kuma abubuwan ibada ne Allah zuwa ko ya masha Allah bi Allah tai to kun kace musu ya qaumi imalu ala makaniku ku aiki akan halin ku ko ka a wurin ku نيما إني عامل نيما نعيكيني على حالتي. فسوف تعلمون من أي موصولة مفعول مفعول العلم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. سوف واتودسن ذاك سنشي ووند العاقبة شيني واتوكرشن كرشن الأمر واتودار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم وقرشن جدا ناء الجنة وقرشن جدا ناء الجنة تاشن قياما ذي كثن شيزوا قوا ذاك سمير سنو إنه لا يفلح يسعد الظالمون واتو ما سزالون شباسا فرنش شباسا كما واتو سامو النصرى سوني كافري نان قبضا كساني وعيزي سامو واتو عاقبة na gidan aljanna daga ƙarshe. To tun daga duniya wannan bishara ce cewa duk masu gaskiya kuma Allah zai ba su rinjaya akan ƙarya. Sannan kamar yadda muka ce masu ƙarya mutum kullum yanka duba gaskiyar da yake ya hankuri a kanta. Kuma addinin nan nasiha ne, addinin nasiha. Kai nasiha kawai ba lalle sai an bi ka ba. Domin ranar tashin kiyama akwai annabin da zai zo shi kadai yayi kira ba wanda bi shi. Akwai zai zo wani da mutum daya, wani da mutum biyu, annabi ne. To balle ne malami mai kira, ka kira mutane kawai bil husna ka lura da su. Amma kakkace mabiya na su ya nuna ina da gaskiya ko ban da gaskiya, a'a, har dai karshen zamani. Karsan zamanin da muke, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen kusan 30 dajjalu za su zo. Me dajjal shi ne gaskiya ce zai zo ya jaye ya maida ita ƙarya, ƙarya kuma ya maida ita me gaskiya, kuma ita jin mutane shi ta bin shi har dai mata da jahilai. Saboda haka mu kiyaye gaskiya mu tsaya kanta, Allah ya taimake mu. Amin. فالله شيء فذكر فيما يأتي من أمثلة الأحكام التي اخترعها المشركون بالحرص والتخمين ويعملون بها على غير علم ولا هدى. وتنزوء الله يأنبش مثالي نهو كنشه فكهوني اخترعها سكك إلك إلوسا وتسو مشركي بالخرص وتدزتو دا كنت أبنى دزتو دي والتخمين ويعملون بها كما سنا عيكي دواء أن أبو وند سكا كيركيرو على غير علم باتارد علمي با ولا هدى باتارد كما نشري جادك الله با شاء الله يتي وجعلوا أي الكفار فأفريس سكا لله زواج الله مما زرع أبو ند الله يحلت من الحرف وتأذر نشو كشو كي والعنعامي دكما دبو من جندائي suka sawa Allah nasib wato Allah ga rabanka a cikin kayan shuka, ga rabanka a cikin dabbobi. Wato yusrifunaha ila diyafa difan wal masakina wal shuraka'in nasiban yusrifunaha ila sadanatiha. Wato abinda kafiran nan suke yi, suka sawa Allah nashi rabo, kuma wa'anda suke shirki da su guma kansu suka ce ga naku rabo. Wato Allah ga naka kuma guma kanku ga nasu. Na Allah din sun yi shi ne domin ranka taimaka wa baki in sun zo da masakin da miskinai. Na shuraka kuma wanda ake bauta guma kansu da sadanatiha malaman wayannan gumaka. Domin dukkanki da ka gani akwai wani shedani malami tare da shi, ko ba shi yake kira mutane ba, tunda shi bai magana. Shi bai magana dole ko aljannunan da ake bautawa su aljannun ke kiran mutane, ko suna da ƴan korensu na mutane mutum ya zo ya tsorasa ta kai aljannu yana musu kore ku zo ku zo ku zo ga maganin su inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu sadana sure masu kula da gumaka masu kula da gidajen ibada in an ce wannan nasu na shuraka din wayannan sadana su suke cinye wannan abu dukiyar Allah suke ci domin musulmi hankali domin kowane addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ahbar wa ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah malaman yahudawa da nasara haka suke cin dukiyar mutane da sunan Allah mu ji tsoron Allah mun kada mu ci da sunan Allah dukiyar mutane to wayannan sadana fa qalu hadha lillahi bi za'nihim dari ya wasu sai su ce wannan rabo na Allah kutiha ko wa qur'a bid damma wa hadha li shuraka'ina fa kanu idha saqata fi nasibi llahi shay'un min nasibiha iltaqatuhu wato in wani rabo ya fadi daga cikin rabon Allah sai su dauke shi aw fi nasibiha shay'un min nasibihi tarakuhu amma in wato wani rabon Allah ya fadi ba za a dauko a mayar ma Allah ba sai su dauke amma in rabon gumakan su ya fadi sai a dauko a mayar ma gumaka wato na Allah aka rena ana iya cin kudin Allah amma ba za a iya cin kudin gumaka ba sai dai kudin Allah a ci ba komai amma kudin gumaka fa a'a ba za a ci ba amma kuma su shugabannin su suke cinye shi eh su suka yi haka wa qalu inna Allah ghani aito Allah shi yana da wadata an hada ya yana wadata kama qala ta'ala kama kana li shuraka'i to abin da kasance da wayannan nasu shuraka fala yasilu ila Allah shi ba a bari shi zuwa ga Allah ay li jihatihi wa tafuskar Allah wa ma kana lillahi amma abin da ya kasance ga Allah fa huwa yasilu ila shuraka'ihim abin da ya kasance daga Allah shi kuma wani bangaren shi zai iya zuwa ya hadu cikin shuraka'ihim sa'a bi'sa ma yahkumun tilda abin da suke bada hukunci wato hukumar hala wannan mugun hukunci abin Allah na kowa kowa ya ci kowa ya dauka bai da hurumci abu gumaka shi ke da hurumci to wannan mugun hukunci ne mai mugun faso su rabe ma Allah daban su rabe na gumakansu to ku lura mu zamanin na haka muke mutane musulmi mu haka ma muke kayan Allah mu ba yanzu in an tara kudin zakka wani cinye akwai wanda ya damu akwai wata doka da za ta kama shi EFCC za ta zo neman shi ta cinye kudin zakka fa kudin waye da kudin zakka abawa aba bayan Allah amma ka cinye ka tafi shi kenan ba wanda ya damu to amma ka taba kudin gwamnati kudin shuraka ne wannan mai shuraka tarayya aka yi da mushriki da kirista da musulmi da wata tsiya muka taru muka hada kudi kuma haka ba kudin waye shuraka kudin shuraka ne maimakon kudin Allah ne in an taba hankalin mu ya tashi amma kudin shuraka in an taba to mai wawaso mai karfi shike da shi mun juya in an taba kudin shuraka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ci kudin gwamnati hankali ya tashi to kudin Allah fa sannan kuma ita gwamnatin nan in tana kasar kudi Allah bai da rabo su shuraka da ai suna kaso hadha lillahi wa hadha li shuraka'ina wa ma kana shuraka'in fa la yasilu Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'in fa ama yahkumun in gwamnati na kasar kudin ba ta ba Allah sam amma mushrikan da sai su ce hadha lillahi wa hadha li shuraka'ina amma ne ba ruwan su da Allah shi yasa Allah ke kawo kaki su kwashe kudin wallahi ina gaya muku gaskiya ne nake gaya muku za su kwashe kakaf domin ba ku damu da Allah ba har mushrikin da ya fi ku sanin Allah هذا لله وهذا لشركائنا. هو إنا لله إنا سبحان الله ينزل إسلامية كجي متون ما لم يع إسلامية وانا نويك زوا أشكر أوتا ونصر الله وزعب أشي تدبو بيا alhali malamin islamiyyar nan ya fi muna professor kun san me yasa domin professor bai hana sata ko na hana sata to ba professor shin ne suka mana sata ba ko ba su bane amma malamin nan na koya ma mutum tsoron Allah da rike amana suke koya mutane kar ku zama amroba kar ku yi shaye-shaye kar ka yi zina kar ka yi kaza wa'annan malaman amma an tashi albashinsu 5000 wannan 5000 bai fi katin waya na wani ba a nan take ya kare 5000 ya kare su me yasa gwamnati ba ta bayar ba to an shafa muke magana yanzu me yasa ba ta bayarwa ina na Allah cikin kuɗin gwamnati kun fahimta mu da gwamnati na kiran Allah ba wani malamin da zai rashe na islamiyya babu kada professors na su musu barayi a'a to wanda suke fata ba masu PhD don kai PhD botany ko zoology ko medicine ka je asibiti likitoci ba su sace magani magani a kawo asibiti likitan da aka ba shi zai sace ya kai private clinic nashi kowa shi ne karshen jawa ai bokon bai hana ka sata yanzu bayanin da ake na rashin tsa'an nan ai ba za a ci nasara ba don me domin rashin addini ya sa suka yi to in kana son a bar satan kuɗi to gwamnati ta dauki addini sannan kuma a dauki mataki na abin da ake kira check and balance shi ne ba a ci kamar yadda turawa suka yi check and balance ne ba ta tsoron Allah su amma su ma suna neman duk wata kafa a ci shi amma me ke hana cin kuɗin gwamnati tsoron Allah to mu yanzu halinmu ya wuce halin mushrikan da kudin Allah cinye shi ake yi kudin zakka ne cinye su ake yi a cinye na Allah a je kuma a cinye na me na gwamnati to ni abin da dame ne me yasa muka damu da na gwamnati ko talakawan da gwamnatin da duk kowa ya damu da an cinye na gwamnati amma na Allah fa kuma gwamnatin nan ba ruwanta da Allah ba wai wannan da nake magana ba gwamnati ba ruwanta da Allah ba wai gwamnatin nan ba fa tuntuni wannan masallaci wato an ƙara gwamnati ta ba ruwanta da Allah ba ta tunani kuma ba ta san cewa yi ma Allah ɗa'an nan shi ke na ɗaya sa mutane su mata ɗa'a ba ba addinin da ke ƙoƙarin ba abin da ke ƙoƙarin danne mutane ku yi hankuri ku yi ɗa'a kama addini to kuma ana son ɗa'a amma ba a san shi aikin gwamnati ne aikinta ne daga cikin budget a fitar da kuɗi maƙudan kuɗi a biya makarantun islamiyya inda musulmi suka fi yawa a basu nasu kirista a basu nasu inda kirista suka fi yawa a fitar a ba nasu kiristan daidai yawan mutane a riƙe islamiyya kun ga dole in kawo maganar zamfara state a nan dole a kawo maganar zamfara na kafa shari'ar musulunci gwamnati ta ɗauki nauyin gina masallatai biyan ladanai biyan limamai gyara makarantun islamiyya ni kai na an kai ni na buɗe wayansu islamiyoyin da gwamnati ta gyaggyara na taimaka wa addini to wannan ba corruption bane wannan menene haza lillahi na Allah ne haka to haka ya kamata duk inda musulmai suka fi yawa yoyin islamiyya an kai kun ga da ana yin haka da ana yin haka irin boko haram din nan ba zai fito ba irin wannan yanzu ya ja yara suna wani 40 track din nan ba zai faru ba kuma ku tambaya ku ji daga Zamfara state nawa ne yan boko haram ina ne masu tafiyan 40 ɗan kaɗan har rikicin nan da ake cewa tsakanin izala da tsarika da wannan da wannan da wannan lokacin da gwamna ana shari'a na zafi haka za a tara malamai if ba wani rikici domin akwai hukuma da ke kula da addini ba rikici ƙasar Zamfara to wannan zama mana misali hukuma ta damu da Allah ta fitan ma Allah rabon shi cikin wannan kuɗi a ba Allah wancan kuɗi kuma na gumaka in ba a so a sace su to abinda ake ta tambalan kada a bar masalan mutum ɗaya a bar mutum ɗaya a ce shi kaɗai ne zai ba da izinin ya fitar ba a san inda ya kashe kuɗi ba akwai dai hanyoyi ga shirin tura sun yi shi ne magani akwai shawarar tun da mun zo magana kuɗin gwamnati ne ku bani ina bayani domin ku so wani abu maslaha nake so gare mu ga hukumar maslaha ga hukumar sannan kuma maslaha gare ku domin muna ƙoye-ƙoye kana so in ka je asibiti likita ya ce ina jin kunyanka ba zan gaya ma kana da ciwo ba kuma kai ba zan so in tura maka allura ba kana da zafi kana so haka to yaya a masallacin da ake tsage gaskiya kuma ku sai ayi shiru ga ayoyi Allah ya bayyana su maimakon a bayyana mutane don mu gane mu gyara halinmu mu ji daɗin gaba a'a wato kada ku maida qadiyya mutum ɗaya kada ku maida qadiyyan wani abu mutum ɗaya wallahi mutum ɗaya Allah zai iya ɗauke shi a kowane lokaci yake so to in ya tafi fa saboda haka ba a gini kan mutum ɗaya al'umma ake nuna mata hanya to yanzu Najeriya inda muke ciki abinda muke ciki duk mai son Allah da manzon shi kuma mai ƙaunar musulmi a ƙasar nan sannan kuma mai ƙaunar a zauna lafiya da wanda ba musulmai ba kun ji sarrafan ko to dole a cikin halin da muke ciki dole ya bada nasiha dole ya bada nasiha domin abubuwa na tafiya daidai fi sabilillahi a in yana tafiya ya shiru yanzu abubuwa suna tafiya daidai yanda kuke so to to li kulli da'in dawa duk cuta tana da me magani duk cuta na da magani muna so mu fita daga wannan kunci jiya na fara nuna muku fa Allah ya sallaka mana wannan domin zunubin mu ne domin fasadi da shaytanci karuwa yake yi a kasan nan ba ragewa yake yi ba to ko dan shi Allah zai iya baka wanda zai azabta ka kodashi to ashe saukin mu sai mu istighfari wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin طهارة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. استغفار. ما استغفار؟ باوتين أي إرن استغفار وإن زبا كوي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كنا كم قرنا. باشينا استغفاري با استغفار شينا كي نداما لفين دا كي كما كي عظم بدن ساكي لفين با إن كما أكوي حاكي متاني كما يرمسو. فنان كتي أستغفر الله الله إنا نيمان غافرك شينا استغفار. Wallahi mu istighfari da zulubanmu ko ina ka shiga ko wani lungu ka shiga ko wani kauye ka shiga muna cikin fasadi to ya Allah ba zai azabta mu ba kun ga Allah ya rike sama ya damina take wannan shekara ba ruwa da zulubanmu to mu yi istighfari kuma sai mu zo mu yi abin da yake daidai shine mu duba asbab akbar wannan nasiha muke yi ai musguna ma kowa ba ba musguna ma kowa ba domin me ya kafkaba mutun nasiha kace ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil kowa yi abin da zai kowa zai gani abin da yake daidai ne ko ba daidai ba hukuma tana da aiki da yawa da za ta yi ku mutane na ce me za ku yi istighfari daga tuba ku tuba ma Allah da wannan zunubin da muke yayi yawa mata zunubin da suke yi yayi yawa fasadi yayi yawa a cikin kasa to muna mu tuba daga zunubanmu ita kuma hukuma me ya kamata ta yi hukuma ya kamata ta sassafta ta yadda akwai Allah ta yadda akwai Allah jiya nake baku labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda wani ya zo tambaye shi dukiya yace kaga wancan raƙumma can sun cika kaza je ka dauka tafi wato ta bude hannunta kuɗin da yake nan an tara a watsa shi cikin kafa abinda turawa suke faɗa fake nan da ne ake tattara kuɗi a tattare a kukkulle kofa yanzu wannan taruwan nan namu nace duk kofar nan a kulle domin muna tsoron wani zai zo ya tuce mu zabi ba zai kashe mu ba to mun bude ba za mu sha iska ba to amma ga masu gadi a wuri ko ba mun bude ba da kawai mun sani yanzu duniyar budewa ce ba duniyar kullewa ba ce da ake kulle duniya yanzu me ake mata bude ta ake yi ayi tawakkali akan wa Allah a bude duniya a fito da kudi a kashe ku gane abin da nake magana nan ya ku ji wani abu da 'yan siyasa da gwamnati da masu hankali ake magana da su ba ina magana da halaqat na tafsiri bane balle naji da na wata magana nan ni wallahi ban jin tafsirin kowa nawa ma ni kawai ni ta dai na shikenan to kada wani ya yi tsammani na bashi ansa ko wani radi ba na ji ma saboda ka in kana so in ji kada kai a radio ka zo ka same ni domin ba na ji tafsirin ka subhanahu wa ta'ala of you to Allah
fatahu
wa
ta'ala
wa Allah
ina
cewa ne mai shin ya akan wannan azumin nan ga wani ya ga wani ya ja haraka wannan ba musulmi ba eh akwai da gaba ba shi ya kamata ya bada sadaka ga wanda ba musulmi ba halin da muke
wani
ya kawo ƙarfi da shafi wani dama Allah ya kawo ƙarfi da dama goma sha biyar a abawa masallaci ko?
To abawa masallaci
Allah ya fata miki da alheri ko bari ne da shi da ba shi sai a bashi a bashi da ya fi
ana
ta fara da shi ga tani
ba wannan
mun ya yamma da kafin mu ji dan kuma ya tsaya ya mai so ta da kafin
aji
ina kaga ban samu so ana ya yi wa shi aji dan kuma mu ji dan kuma mu kwanda aka kawo wannan makaranta da shi Alhaji Muhammadu Kanciya wanda ya bayar da iyakacin gudunmawar shi magana wannan masallaci yau ana ya karɓa shi muna fatan ayyukan da na alkhairi Allah ya sa da shi da lada
amin
wanda ya yi na kuskure kuma Allah ya shirya da shi
amin
Allah ya ji kan shi
amin
Allah ya shi gafarta mishi
amin
Allah ya shafe kurakuransa
amin
ayyukan shi na alkhairi kuma Allah ya sa da su da shi
amin
sauran yan kuwa musulmi da suka mutu tun daga zamani a daga adam haihu zuwa yanzu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya shirya kai musu Allah ya saba musu da alkhairi marasa lafiyarmu da suke kwance gida da kuma waɗanda suke kwance asibiti da wanda suke yawo da rashin lafiya Allah ka san su ya zama roƙi ka za ka warkar da su
amin
yin yadda suke yi ya Allah mun roƙi ka za ka sa ta zama ka fara a gare su
amin
Allah ka yafe musu Allah ka karɓi yin yadda suke yi cikin haƙuri
amin
Allah ka warkar da su
amin
kuwa da buƙatun shi za ka haihu Allah ka biya mana
amin
ya Allah mun roƙi ka Allah ka san buƙatunmu Allah ka biya mana buƙatunmu
amin
kuma Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da fasannanta mu lafiya
amin
wanda suke iyakacin ƙoƙarinsu wajen taimakawa wannan addini na musulunci ya Allah mun roƙe ka Allah ka taimake su
amin
Allah ka taimake su Allah ka agaza musu
amin
wanda suke ƙoƙari a wajen zama jawo zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah mun roƙe ka Allah ka taimake su
amin
Allah ka ba Allah ka taimake su ka kuma ba su nasara
amin
wanda kuma suke tada fitina da kashe-kashen mutane da tashin hankali ya Allah ka san su kuma ka san ayyukan da suke yi in masu shiriwa ne Allah ka shirye su
amin
in kuma ba masu shiriwa ba ne Allah ka nesanta su ga al'ummarka baki ɗaya
amin
Allah ka nesanta su ga al'ummarka baki ɗaya
amin
Allah ka kame hannayensu da bakunansu daga miyagun ayyukan da suke yi
amin
wanda kuma suke ƙoƙarin magance irin wannan abu Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara
amin
mata da ke neman aure ba su samu ba, Allah ya ba su mazaje da kirki da ƙwarai. Mazaje da suke neman aure ba su samu ba, Allah ya ba su mata da kirki da ƙwarai. Mata da suke da ƙananan ciki da kuma waɗanda cikin ya girma kusa haihuwa, Allah ka inganta cikin kuma Allah ka sauke su lafiya ka albarkaci abin da aka samu. Ya Allah muro ke ka Allah kawai ‘ya’yayenmu albarka. ‘Ya’yayenmu da kawamu ya Allah muro ke ka Allah kai musu albarka. Allah ka albarkace su ka shirya mana da su ala siratikal mustaqim. Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani. Allah ka ba su dukiya mai yawa mai amfani. Shugabannin da suke shugabanci a wannan ƙasa, da Allah roƙe ka, Allah ka taimake su su zama adalci wa al’umma adalci. Allah ka taimake su su zama masu tausayi su tausayawa al’umma. Allah ka taimake mu ba ke sai ka biya mana buƙatunmu. Babban haƙi na fi duniya hasanatan wakil haƙi da ce hasanatan wakilan azaban na. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.